نحن سامي ركودي
الحمد لله الذي جعل السلامة والنجاة فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والغفلة والندامة والخزي لنا في اتباع الهوى الصلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسابن تقوديا قال الله سبحانه وتعالى wanda ya sake bamu aran rayuwa muka waye gari kuma muka maraita mulki yana a hannun Allah a gurguje zan so dan ƙara haske kan wasu maganganu guda biyu da malaman da suka gabata suka yi abu na farko ko magana ta farko tana da alaka da maganar da muqaddashin professor yayi duk da ya ce ba wani matsayi na associate professor kawai daga doctor si professor abu na biyu kuma magana ce da dan uwa Malam Musa Muhammad dan Kwano yayi duka dai akan abin da suka yi dandana na jan hankalin mu kan abubuwan da suke da alaka da tarbiyya da kuma girmama ilimi da ma'abuta ilimi yan uwa masu albarka babu wani abu guda daya da Allah subhanahu wataala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya kara mishi ilimi cikin suratul taha Allah subhanahu wataala ya ce qur rabbi zidni ilma Allah subhanahu wataala ya umurci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya roki Allah ya kara mishi ilimi kaga wannan yana guda maka muhimmancin ilimi sama da komai to kamar yadda Malam Musa dan Kwano ya bayani a cikin bayaninsa cewa za ka ga wasu suna kaskantar da wanda ke karantar da addini suna wulakanta shi suna kallon shi ba bakin komai ba kamar yadda malamin da ya gabace shi shi ma ya sharhi akan wannan matsalar wato babu abinda a iya dan karamin tunani na yake sanyawa mutane suna irin wannan sai abin duniya da Allah ya basu yawanci za ka galibi mutanen da suke da abin hannu ne wa'anda ba su yi karatun ba ba su san darajar karatun ba da haka sai suke ganin kuɗi shine komai kuma kuɗin nan algafata malam in kuɗinka ya kai miliyan 100 idan ka aje a falanka ka ce ga miliyan 100 nan su koyawa yaron karatu ba su koya mishi karatu ba dole wa'annan malaman da kake gani dai makaskanta wa'anda ba su da komai kare na su dole su za su iya karantar da shi shi yasa Abu Ishaq al-Ibiri yake cewa ja'altal mala fawqal ilmi jahlan yace wai ka sanya kuɗi ka dora kuɗi akan ilimi saboda jahilcinka sai ce la'amruka fil qadiyyati ma adalta ce wallahi gaskiya ba kai adalci ba ka kalli kuɗi ka kalli ilimi kuɗi kamar yadda Malam Musa ya faɗa Allah zai iya ba arne mai zagin Allah ma ba wani abu ne wajen Allah subhanahu wataala amma ilimi sai wanda ya sha wahala galibi malaman nan da kake ji malamai suna ambatawa irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai Imam al-Bukhari da makamantansu sun yi haddin Al-Qur'ani suna da kananan shekaru dauki misali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haddace Qur'ani bai shekara 7 ba irin sai Imam al-Bukhari din shekara 7 shekara 8 shekara 9 a iya wannan shekarun kanana suke haddin Qur'ani kuma kamar yadda malamai suka fadi za ka ga wajen iyayensu mata da wasu daga cikin iyayensu maza suke karatu to kaga in kai kuskure wajen aure daga cikin abin da nake so in ji hankalin mu akai wato shine kafin kai aure kake fara shirin yin tarbiyya wa yayanka ka fara zaba musu uwa ta gari wannan uwa ta gari ita ce wata rana in ka kwanta ka kwanta ka mutu kasa ta rufe maka ido ita za ta yi wa'annan yara naka tarbiyya to idan ka riga kai kuskure to ka riga kai fargajiyaji idan ka haifi yaya da ita duk yanda ta bata maka rai ko ka sake ta ba za ka iya sakin yayanka ba kuma su dai suna nan su da kai ba mutu tare ba takalmin kaza daga cikin abin da malam ya faɗa yayi magana akan wato addu'ar da mahaifiyar nana Maryama alaihi assalam ta yi mata kamar yadda ya karanta ayoyi bana so in koma kan sai ya riga ya karanta to abin da nake so in ƙara fito mana da shi shine wato wannan fatan alkhairi da ake wa yaro tun kafin a haife shi yana da tasiri kwarai wajen dora shi kan tarbiyya mai kyau domin ita mahaifiyar nana Maryama ba su take Allah ya bata dan da zai zama mai kuɗi ba in ka ji ana cewa a haifi ɗa na gari galibi mutanen mu suna nufin minisan Abuja ake so a haifa ko sanata ko wani babban mutum ko injiniya ko architecture ko wani abu mai kama da wannan amma dai asalin abin da suke nufi ba Allah suke nufi ba in za ce kila a matan mutun tana da juna biyu ba kowa zai so a ce tafi kamar mallam Kabiru Asgar ba ko mallam Musa dan kwano ko mallam Muhammad Shisu misali dan ana ganin wannan harka harka ce dake cike da kankanci a bisa abin da ya bayyana ga mutane haka suke dauka cewa duk wanda yake karantarwa ba shi da kuɗi ba shi da komai suna ganin kuɗi shine komai dan haka jahilcin mu ya sanya mutane suna kallon kuɗi shine komai ilimin ba a kallon shi a matsayin wani abu to abin da nake so in ce na gaba a gurguje shine wato magana akan koyawa yara ambaton Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ƙoran gaske musamman yanayin da muke ciki na matsalar tsaro a wasu wurare da yanayin mutane gurbatattu wanda suke gurbata tarbiyyar yara yau da kullun imma dai a makarantar boko ko a cikin gari ko a kasuwa ko duk inda za su tafi to waɗannan mutane suna nan suna yawo dan haka kana buƙatar ka newa wa ƴaƴanka kariya daga farmaki ko harin waɗannan mutane da suke cikin al'umma muhimmancin ambaton Allah subhanahu wataala a cikin kowane hali abu ne sananne gare mu gaba daya shi yasa na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkurullaha fi kulli ahyani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton Allah a cikin kowane irin hali dan haka in Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwanta bacci yana da zikirin da yake yi in zai farka bacci akwai abin da yake karantawa in za a shiga ban daki akwai abin da ake karantawa duka dai duk wata rayuwa duk wani al'amari da ya taso wa Annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake yi gaba gadi face sai yayi ambaci Allah a ciki shi yasa manya-manyan malamai suka rubuce-rubuce kan abin da ya shafi falalar zikiri da kuma muhimmancin sa misali Imam An-Nasa'i yana da littafi Amalul Yawmi wal Layla ko babban ɗalibin sa Ibn Sunni shi ma ya rubuta littafi mai suna Amalul Yawmi wal Layla ko sannan al-Imam An-Nawawi babban malamin nan da kowa ya san shi marubucin Riyadus Salihina shi ma yana da littafi al-Azkar duk dai akan me muhimmancin ambaton Allah subhanahu wataala da kuma tato addu'o'i na musamman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a kowane irin hali sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi kanshi yana da littafi da ya rubuta akan abin da shafi ambaton Allah subhanahu wataala al-kalimut tayyib ko al-majlis Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yana da littafi al-wabil sayyif wa rafi'ul kalimut tayyib ko to kaga dai duka da manyan malamai dai da yawa har ƴan baya-baya sun yi rubuce-rubuce kan abin da shafi falalla ambaton Allah subhanahu wataala to wannan ambaton Allah idan muka koya wa ƴaƴanmu ambaton Allah subhanahu wataala a kowane irin hali to wannan zai taimaka musu su san anwa ma'ana nau'ukan zikirora da ake ambaton Allah subhanahu wataala da shi a kowane hali misali kamar yadda malam ya faɗa Allah ya kiyaye sai barayin daji suka tare mutum me ya kamata ya ce kaga wanda bai da karatu sai dai kuma ifu misali amma wanda yake da karatun addini ya san abin da ake faɗi yana da alkar daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama in musiba ta samu mutum me zai faɗi ko misali in Allah ya kubutar da kai ko kuma a kaga wani abin da ya burge ka a cikin gidanka ko a kasuwarka ka samu karuwa ko ka samu promotion misali galibi mutanen mu ƴan bogo sai da ce wow misali to amma akwai azkar na Annabi sallallahu alaihi wasallama to idan koya wa ƴaƴanka wannan zikirora na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawan fata cewa za su samu rabauta wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Abu Huraira Allah ya kara mashi yadda a cikin hadisin Muslim yace wata rana suna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka sai suka zo wajen wani dutse sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya daidai wajen dutsen nan da mutane sai yace hadha jumdan ya ambaci sunan dutsen yace wannan shine jumdan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabaqal mufarridun yace masu dayantawa sun yi fintinkau masauran mutane sai sabbai suka tambaye shi su wane ne masu dayantawa sai yace azzakirinallaha katiran wadh-dhakirat wa'anda suke ambaton Allah da yawa cikin maza da cikin mata kaga su ne suke wa Allah subhanahu wataala da'a a cikin fadin sa ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa ashiya ambaton Allah subhanahu wataala to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tsaya yayi musu magana yace wannan shine dutsen jumdan sai yace lalle wa'anda suke ambaton Allah subhanahu wataala sun yi fintinkau a cikin tsara sun tsere wa tsara misali kamar kace sun tsere wa tsara a Hausa kenan ko to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace siru a cigaba da tafiya kaga nan ana so a gwada maka ne muhimmancin ambaton Allah subhanahu wataala duk abin da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya ya tsaya saboda shi ai kaga wannan ba gama garin abu bane abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ga wanda shi sanannan abu ne gare mu gaba daya lokaci yayi eh minti naki ne eh to a gurguje a annabi Yunus alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya kifi hade shi ambatan Allah ya Allah subhanahu wataala ya fitar da shi dan haka dai abinda nake cewa wannan gaban shine babu abinda zaka dora yaranka ka taimaka musu kaman bayan ka ba su ilimin addini ka ba su na zamanin nan da muke tafifitawa akan na addini wato kaman a ce secondary abu ne asalin primary abin da ya kamata kai wa ƴaƴanka shine ka ba su ilimin addini dan da shine kaman yanda malam ya fara in ka mutu za su maka addu'a amma galibin ƴaƴan muna gani yau cewa in ka fadi ka mutu an rufe ka gadan da ka bari ƴaƴa za su yi tarjima akan kuɗi wannan sai mota wannan sai kaza wannan sai kaza babu abin da zai amfane ka kuma kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da malam ya karanta mana cewa sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi kaga ilimin da muke gudu kaga in ka bar shi ka karantar to wannan ilimin da ake amfana da shi zai zama ka sadaqatun jariya bayan ka kwanta dama sai ce awwaladun salihin yad'ula ko ka bar dan kwarai irin albarka wanda yake maka addu'a ka dai san wanda ka koya wa karatu na boko zalla babu addini ya karanta karatun engineering ko ya zama medical doctor babu addini ba zai maka addu'a ba tunani yake in ka mutu me ka bari a samu ai faka-faka a rarrabe abin da ka bari kuma kowa ya kama harkar shi kaga an riga an shafe babin ka so da haka dai tarbiyya abu ne mai fadi kwarin gaskiyan uwa yana da kyau mu rika tunawa kamar yanda dan uwa magandashin farfisa ya faɗa cewa amana ce Allah subhanahu wataala ya baiwa iyaye su kula da wannan amana kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye mu gobe kiyama dan haka in ka kuskure baka bayar da amanan nan ba yanda Allah subhanahu wataala yake tsammani daga gare ka to nadama ce da asara da wulakanci zai biyo maka a gaba ga Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu sannan kuma in kai kokari ka kwatanta wajen kiyaye wannan amana ka dore yaranka kan tafarki madaidaici abinda Allah subhanahu wataala yake so sun yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci su yi sun yi kuma sun bi wato sun yi hani sun hanu daga abinda Allah subhanahu wataala ya hana da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to ana fatan kai da su za ku tsira a gaban Allah subhanahu wataala za a yi maka tambaya a karan kanka sannan za a tambaye ka akan ƴaƴan da Allah subhanahu wataala ya baka ina fatan da abinda na faɗi Allah ya sa albarka a ciki kuskuren da ne Allah ya yake mun ishari a cikin zukatanmu gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh